الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما شاء البركة يومنا ترى درينا قومتنا وتن القعدة وتن شاكية بجراء النب محمد صلى الله عليه وسلم لدرين مكة دوا مدينة شطارة دوه لدرين قدود أربعين دا bakwai a wannan masallacin na as-sahaba tabi'in uwa masu albarka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai muhimmanci kitabut tauhid na babban malami al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi inda zamu tashi malai ce babu ga wata koma wanda take karantar da mu min ash-shirki an-nadhr li ghayrillah malai ce babu na karantar da mu yana cikin shirka yin bakance yin alwashi li ghayrillah tunda bakance ibada ne kenan duk wani ibada akan tabbatar da ita ne ga Allah ta'ala duk abin da ake ce ma da ibada kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi yayi ta'rifu na ibada yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina to tunda ibada suna ne wanda ya tara duk abin da Allah yake so yake yarda da shi duk abin da shari'a ta tabbatar ga yadda annabi ya sallallahu alaihi wa sallam to akan ce masa ibada to yana cikin ibada an-nadhru yin bakance dan shi yace min ash-shirki yana cikin shirka an-nadhru yin bakance li ghayrillah ga wani Allah kamar mutum yayi bakance ga wani aljani ko wani waliyi da yake tunani waliyi ne ce in Allah ya bani kaza to zan yin kaza ana yin shi ne kadai dan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ayoyin sa gabata wa qaulillahi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki a cikin suratul insan Allah yake mu'minai yufuna bin nadhr suna cika alwashi idan kun yi alwashi kukan cika kenan sifa ce ta mu'minai har zuwa karshen aya wa qawlihi ta'ala da fadan Allah wa ma anfaqtum min nafqati yani ba wani abun da za ku ciyarwa aw nadartum min nadrin ba wani ba kance da za ku yi na ba kance fa inna Allah ya'lamu wa Allah yana sanar da shi kenan duk ciyarwa da mutum yayi fi sabilillah duk wani alwashi da mutum yayi Allah yana sanar da haka subhanahu wa ta'ala fa fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yake man nazara an yuti Allah falyutihu duk wanda yayi alwashi bai ma Allah da'a kai alwashi in ka samu kaza za ka yi ma Allah azumi ko za ka yi sadaka ko za ka yi bautan Allah annabi yace to yayi bautan Allah ma'ana ya cika alwashi wa man nazara an ya'si Allah duk wanda yayi alwashi sai saba ma Allah fala ya'sihi to gaddai ya cika wannan alwashi saboda babu alwashi fi ma'siyatillah dan mutum yace na rigai na rantsi na ce in Allah yayi ruwa yau sai na sha giya to rike ta Allah cikin wannan duk abun da sabon Allah ne gadi mutum ya sa Allah a cikin subhanahu wa ta'ala kenan babu cika alwashi a cikin sabon Allah wannan shine ayoyi da hadisi wanda malai ka cikin wannan babi yace fihi masail cikin wannan babi akwai masail al-ula wujubul wafa bin nadr matsala ta farko babin na nuna mana wajibcin cika alwashi idan mutum ya doka to ya cika wajibi ne asani idza tabata in ya tabbata kuma ya tabbata kaunuhu kasantuwar alwashi ibada ibada ce bauta ne lillah to fasarfuhu ila ghairihi mutum ya kawar yayi alwashi ga wani Allah shirkun ne duk abunda ibada ce idan an kawar da shi an yi shi domin wani Allah to shirka ce ba alwashi kawai ba الثالثة أن نذر المعصية ما لنشي الواشي نتعب ألا لا يجوز الوفاء به بايا ألتا متوية تباشي وانا فأي تنبير كواني إلا تنبير ذاك إيمن كذا
kuma na roke ka kai min shi dan girman Allah baka ji abun ba za ce to zan yi mashi ashe abun sabon Allah ne to yanzu koda ya ka Allah tsakaninka da shi bai halatta ka kai sabon Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu wannan shine kuma babin da ya kawo shi a takaice Allah ya samu cikin masu masa ibada da ikhlasi da tawlili ya rabbal alamin kina a takaice alwashi tun daga farkon wancan babi wanda ya gabata da kuma azabuhu ana yin su ne kadai dan Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne a kawar da su a yi su dan wani Allah azza wa jalla shirka hadari ce mai girma wanda kuma yau ta shiga cikin al'umma ta shiga gida gida shago shago ba lungun da shirka ba ta shiga ba saboda muna cikin jarrabawa na kuncin rayuwa duk lokacin da rayuwa ta yi kunci to kadan ne masu tauhidi saboda mutane ba su da hankuri yawa ba su san cewa jarrabawa daga wurin Allah ko shekara da yanayin da dan adam zai samu kansa a ciki dan sha Allah ya rantsuwa cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati yace wa bashshiris sabirin allatheena idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un irsu an kayma la yada Allah irishi kai daga Allah gobara ne rishin lahiya ne maki ne duka daga wurin Allah ba mai iya yaye damuwa in ba Allah ba in an yi hankuri za a samu yardar Allah to lokacin bokaye in an shiga tsaka mai wuya bokaye kuma sukan shigo cikin mutane da nuna musu ga mahitanan a bauta mu aljanni ayi kaza ayi yanka domin wani Allah ayi kaza da kaza da kaza waɗanda sun ka tabbata akan tauhidin nan to suna da bushara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake kai ma masu hankuri bushara masu hankuri su ne wanda in musiba ta same su za su yi shiru su yi hankuri kun san in mutum ya samu kuɗi da yawa bai gari ko to haka ya kamata in talauci ya zo kai shiru wannan shine babban asabu wallahi duk wanda ya samu fatahu kuɗi na shigowa da wahala duk inda ya zama yace gaskiya mu kai yanzu akwai tuma dan yana gudun a tambaye shi ko ba haka ba amma sai in mun talauce duk inda mun ka tsubo na kai garin ga inna lillahi ka inna sha subhanallahi alazim ba mai iya baka in ba Allah ba kenan mu yi hankuri wallahi akwai mace amma buɗi yana nan tunda Allah ya jarrabi annabawa dole ya jarrabe mu amma hasibtum an tadkhulul janna ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الله اكبر ان باسون شيغا cikin maji amma saboda hankuri to Allah ya kawo musu budi mai hankuri dan mu je wurin kowane boka dan mu shirka mu bi Allah mu yi sujjada mu ga ya mu Allah mu tashi da dare mu yi ta'addu'a kuma gan mu gaji da addu'an nan saboda addu'a ibada ce addu'a duk wanda Allah ya ma budin hanyar addu'a to Allah yana son shi da alkhairi idan ka ga kullum baka gajiya da addu'a to Allah na son ka ne kuma dole ne mu roki Allah kuma dole mu sa Allah ya karba yaushe Allah zai kawo budin yana wurin Allah mu abunda Allah ya samu shine addu'a Allah kun baya saba alkawari hankuri ne kawai samu wani ya zagi Allah wallahi yau ga lokaci akwai masu zagin Allah kace mu sauke ku komi Allah dan Allah ga Allah gashi na muna ta sallah komi ba mu da kasuwan ma duk ta lalace zagi ne ga Allah su zannu billah zagi ne ga Allah ka muna ne zato kace bayyuwa kuna ta saba alai ta ba al sai mun mutu ba mu samu ba kasashen laraba irin libi da aljin su talaka bai sallawa su ganin suke ni Allah yayi ma balle ka shigo masallaci kai sallah kaga yanzu Allah ya jarrabe su da fitintinu kallak kana ibada kallak kana bautan Allah cikin sahabbai biya wa talakawa ne to Allah ya kara mun hankuri kuma mu yi ta da'awa akan tauhid gan mu gaji da iyayen mu wallahi biya wa husuna da layu da tsumma da suke bauta mu abokan mu masu aiki a office masu aiki a bariki masu shago biya wa kana ganin su juma'a amma mushrikai ne yana da abun da yake bauta ma kuma bayan Allah kuma duk da shirka ko suna cikin damuwa suna shirka kuma suna cikin bala'i yau inda kun ga gidajen boka yadda mutane ke barazanar zuwa wani ya kawo matsalar shi na rishin aiki wani yace ba ka kuwa wani yace arme yake so wani yace kudi yake so kamar bokan shine Allah kuma duk abun da kuke nema bokan bai da kai cikin duk damuwar mutanen da ke kai damuwar sa wurin bokan shi ma yana cikin waɗannan damuwa in kudi ne boka bai da kudi ba a taba mai kudi ba hamsakin mai kudi boka kun taba ganin shi babu shi saboda sana'a ce wanda ba albarka a ciki ɗan cibbuga sunan kullun cikin garga suke kullun cikin damuwa suke ana sai da qur'ani ana rubuta qur'ani da sunan magani ana yaudar al'umma a rubuta qur'ani a wanke jini da shi ayi ƙarfi da qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sunan addini to dole ne da'awa ta sunna ka tabbatar da tauhidi ka daituwar Allah da kuma yin hankuri akan tauhidi Allah ya ƙara mana hankuri Allah ya hana mu hada shi da wani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka